masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce kike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya na goma mun tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin naku
lafiya lau ya mutan gida
don lafiya kalau muke
to ma dandika san aka ce kan alkawali cikawa ko
haka yake
yawa to shi yasa wannan mawakiyar dai da muka fara hira da ita makon da ya shige muka kuma waye alkawalin ciwon zamu dora inda muka tsaya yau ma muna tare da ita wato mawaƙiya Amofi Admin kenan ko
eh kwarai kuwa ba amurkiyar ba kanwa
kike ba New Yorka
eh ba New Yorka haka
kuma da lizuwa anjima baraka za ta shigo da karshen wannan hirar kamar da muka saba bari mu wannan babi da mika gaishe gaishen fata alheri yau ma muna da auren raki baba
ai ba za a fasa ba
eh wato zamu ai kuwa bari mu fara da mika gaiso fata alheri da taya murna ta abare huce zuwa ga amarya Fatima Muntar Albashir da angonta Salisu Inkan Kaila waɗanda ake daurawa aure a yau din nan wato ake 7 da rabi na safe wato da sassafen nan muna kuna gama jin wannan shirin sai a kama ga
Allah
sarki ai wallahi aure da ba haka ba ai kan su je an gama to za a daura wannan auren ne a gidan Murgayi Albashir dake unguwar Halin Gada a Damagaram sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga Alhaji Garba Bakori domin auren ɗansa Malam Rabi'u Garba da amaryarsa Malama Hafsat Suleiman waɗanda za a ɗaura su ma yau ɗin nan an jima kaɗan a gidan Shantali Jibrin Kwarbai da ke ginin Zaria to Allah ya sa mun faɗi waɗannan sunaye daidai to Allah ya sa an yi a dace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare muna kuma mika gaisuwar taya murna tsohon abokin aikinmu wakilinmu Yusuf Maman da ke jamhuriyar Niger ya zama ya ƙara samun mukami daga fafa ya koma tonton yanzu ya zama fafi domin ƴashi ta samu karuwa ƴashi ta haihu aka kuma radawa diyar suna Iman Sidi Ibrahim ƴashi Huda ita ce ta samu karuwa to
Masha Allah mun samu karuwa
eh shine mun zama ya zama fati kun zama fati papi na
wadannan platform.
To kuma muna kara mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Muhammad Ishaq Usman na gidan talabijin farin wata, saboda shi ma ya samu karuwar ɗana miji da matarsa Sadiya ta samu a ranar Asabar da ta gabata.
Masha Allah.
Yau kuma ake wa wannan yaro suna wanda aka rada masa suna Ishaq. To Allah ya raya waɗannan jarire da muka samu,
Allah
kuma ya sa su zama su girma su zama mumu dai masu tsoron Allah da kuma
amin.
Kyautata ma iyaye.
Amin sama amin. To sai da alheri da zamu mika ta'ziya wato zuwa ga iyalan marigayi MB Suleiman na rasuwar Hajiya Habiba da aka fi sani da Hajiya Gani Suleiman MB, wace ta rasu a makon da ya gabata. To Allah ya jikanta da rahama ya ba iyalai hakurin jure wannan rashi, musamman ƴar uwanta Hajiya Bibi Suleiman MB. Sai kuma sakon ta'ziya zuwa ga Sa'idu Adam Bosho da aka fi sani da baban Mrs. na rasuwar mahaifinsa wato Malam Adam Bushu kenan, wanda Allah ya masa cikawa a wannan mako. To Allah sa ya huta ya kyautata makomansa ya ba ɗan uwa hakuri, musamman ɗan uwan baban Mrs. na gidan Jiko. Allah ya ƙara hakurin wannan rashi da ya cika da mu.
Amin suma amin. To na goma mu ma mun yi rashi wani kawunmu da mai suna Dr. John Umaru da ke Jos, a tsohon ma'aikacin jinya ne wanda ya taimaka ma talakawa kware da gaske musamman ta fannin jinya, amma shekaran da ta gabata ma ya gina ɗakin shan magani ya sa magani ya ba da biya kuɗaɗen kayan aiki da ne ko ran. To Allah ya mishi rasuwa ranar Lahadi. To Allah ya ba dangi baki ɗaya hakurin wannan rashi.
Amin summa amin.
Muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga Comrade Nasir Kadir domin rasuwar mahaifiyarsu Hajiya Rafi, wadda ita kuma ta rasu a Bauchi ranar Alhamis. To Allah ya jikan dukan waɗannan mamata, Allah kuma ya kyauta ya bada jimirin rashi, mu kuma ya kyauta namu ƙarshen.
Amin summa amin. Amin summa.
To na goma gurguje bari mu mika gaisuwar sada zumunci ta Abar ya huce, musamman ga waɗanda suke rubuto mana a shafinmu na ƙarƙashin shirin wannan Abar ya huce a shafinmu na Facebook. Muna mika gaisuwar fata alheri ta Abar ya huce ga mai Salati Angon Nuretu da Abdul Jalil Hamisu Dogara, sai kuma Amul Kairi Muhammad da Iboke John Classy. Gaisuwa Abar ya huce zuwa ga Isa Kwasfi Asarara da Hassana Suleiman Hassana. Gaisuwa fata alheri daga Puyol Baban Yusura maraɗin Nijar, yace yana gaida ɗiyarsa Yusura da Fahad da Zanedu mai Chapchap, sai kuma Sani SK bakin tashar maraɗi da Salisu mai taya maraɗi, yana gaida Zakari Ya'u mai taya maraɗi da Badul Kadir. Allah ya sa na faɗa Badul Kadir mai taya maraɗi da kuma Lawali ɗan Cenwa Ango, sai kuma matarsa Bara'atu da masoyiyarta Shamsiya.
Ba dai namu ba.
An shi ne ba dai Shamsiya mu ba. Da fatan an tashi lafiya.
Yawa. To ni kuma bari mu yi ka gaisuwar Abar ya huce zuwa ga Malam Tanimu Ahmadu, wato ma'aikaci na jaridar Leadership a Lagos kenan, tare da ƴaƴansa da suka haɗa da Hawa da Halima. To muna muku fatan alheri. Sai kuma wannan sako da ya fito daga Ahmadu, manaja daga unguwar wato Karufin Madaki a Bauchi kenan, yace ina mika gaisuwa zuwa ga ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Yace fili Abar ya huce, ku mika min sakon gaisuwa ta wato ta alheri zuwa ga mai girma sarkin yakin Bauchi hakimin kasar Lame Alhaji Aliyu Yakubu Lame dake garin Gumau a karamin hukumar Tsoro na jihar Bauchi, da kuma Alhaji Bashir Yakubu Lame mai rike da sarautan Dujuman Bauchi na farko da kuma sarkin motan sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lame a unguwar Karufin Madaki gidan sarkin yaki Bauchi da kuma babawo Musa Yashi wadda ke garin Yashi a kusa da dajin Yankari a karamar hukumar alkalari na jihar Bauchi da kuma Hajiya Lauratu Banga matan tafidan Bauchi a Bauchi unguwar Karufin Madaki. To sai kuma gaisuwa daga Hafiz Balarabe Gusau yace bayan gaisuwa ta zuwa ga ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka yana mika gaisuwa zuwa ga mai martaba uban kasar Tudun Wada Alhaji Nuruddin Muhammad Kabir dan Baba tare da mika gaisuwa kuma ta musamman zuwa ga Bashir Sufyanu Yuguda da sakataren gwamnatin jihar Zamfara Alhaji Kabir Balarabe Saddauna dan Isa. Haka kuma yake mika gaisuwa zuwa ga Malam Abdullahi Abubakar Yabo Zawayya Gusau yace tare da abokinsa Honorable Muhammad Salihu Kaura da fatar duk sun ji wannan sakon gaisuwar kuma suna lafiya.
To madalla aka ce yawan gaisuwa yafi yawan fada ko
haka yake,
amma kuma har yanzu kamar yadda muke fada kullun ko mi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sai ne da
ku
dan jabirki a wannan bangaren yau sai kun kuma zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Baba kamar yadda muka faɗa yau ma muna tare da Mofi wadda wannan mawakiyar da suka yi hira da wakilin Mubaraka
haka
ba abin da kike faɗa dangane da kalubale da suka ce suna fuskanta a wannan sana'a ta su.
Na'am,
kalubalen shine daga gida sai son komai da gida ne, tunda ni gaskiya gidan mu gidan ilimi ne, baba na da mama na duka luxury ne, so ya zamanto suka hana ni cewa ba zan yi ba, kawai su karatu suke so. To daga nan na fara fuskantar kalubale, sannan kuma mutane a dinga aiki da abin nan gwara ki je ki auren ki ya fi miki kaɗa za a yau. Kalubalen dai ga sunan da yawa, amma dai daga gida shi ne babban kalubalen da ta fara fuskanta.
To a yanzu kuma wani irin alfanu aka samu?
Na?
Alfanun da aka samu ta dalilin wannan sana'o'i?
Eh, alhamdulillah, tun da ina zo na samu award har guda biyu duka ta fannin waka, sannan kuma da fannin fassara ma, tun da zaki ga dan na tana akwai wanda ya taso tun daga Niger da Mali takanni irin ya shigo shi alalli yana so ya gani, you know, banda kyaututtuka da nake samu kayayyaki da sauransu. Wani na tana lokacin ma da nake aiki a wani gidan radio haka, duk sanda nake program zaki kafin gama za a samu irin mutane sun zo takane ne, sun zo ganna kuma ba wai sun zo haka bane, yan 300 sun taho ne da abubuwa, sun kawo min kyaututtuka haka. So wannan kin ga yana da yarcin abin da zan ci alfani ne gaba daya a cikin harkan.
To gashi dai muna ta zuba ba a canja murya ba, ba a canja muryoyi ba.
To yanzu wani a cikin muryoyin ai suna nan da yawa,
ai mana kamar kala uku muje.
To akwai a cikin aikin fassara ne, gaskiya na ga akwai muryan tsofaffi, na ga yana yawan jan hankalin mutane. So ba zan gani ko zan iya jama'a assalamu alaikum, kamar yadda kuka sani suna na Mofi, ina tare da Baraka Bashir, Baraka da fatan kina lafiya.
Ina nan lafiya kallon.
To wannan shine muryar da nake yi wa tsofaffi sannan kuma nakan yi muryar ƴan mata wanda da muryar nan nake amfani yanzu misali in ina so dan karya muryar sai in ce malama baraka na ji kamar kin ce kina buƙatar ganin mufi so yanzu gashi kina tare da mufi da fatan kina jin dadin tattaunawa wannan da kike yi da ni sannan idan ina so in yi muryar ƴan dabba irin marasa mutunci su ma haka nakan ba da muryar fa haka din tattaunawa ni wa mutane rasa mutunci a cikin
ke me za ce wa masoya?
Na san ina da zafi dan zaki ga yawanci ina faɗa da mutane online ba ni da hakuri irin ka zo ka ce za ka mun magana anyhow din nan tunda ni ban ma komai ba you know kawai ka zo ka ce za ka mun magana kamar yanzu misali a cike da zaman da kike gware kije ki aure mun gaji da ganin ki you know san mutane to ba ni da wannan hakurin sai ki da in je in ta faɗa ina kaza 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 da sauransu so a ci gaba da mun hakuri ni ma kuma da Allah a daina ga yawan baya ni ma ƴar adam ce you know yeah so shine dai kawai amma ina kaunar ku a koda yaushe a ci gaba kuma da yin addu'a
wace ce bakan daniyar ki a waƙoƙin ki
bakan daniya ta ita ce waƙar wace ce
they wanna know
me ya take anti towa ta
right
in ya yi su suke domin kin mata wannan na duka in mata na jin duka sai ga wani ya
kaji mofi baba
ai mofi ba dama
so Allah ya sa ta cimma burin ta wannan burin nata ta fice kuma a wannan sana'a da ta sa gaba aka ce sa kai yafi bauta ciwo
ko rai kwa ai rabu da mutun na san abu ya shiga ciki
eh wato yau baba a bangaren labarai muna da labarai dai da aka aika mana muna da labarai akwai labarin da Hadiza Isa wada ta aika mana daga Barikin Ladi akwai labarin da muka samu daga hannun Abubakar Kurum Surutawa daga karamar hukumar ta kai jihar Kano to amma za a bi mu bashi waɗannan labarai yau za mu karanta wani
abin
dariya yawwa za mu adada su za mu karanta wani sa'a shafukan sada zumunta ada waɗansu masu hikima suna rubuce-rubucen masu ban dariya to wannan labarin ƙanwata Linda Jumai ta aiko mana ta turo min shi na ga ana ta cin dariya a kai wani bayani na sun iya wanda ya rubuta wannan ko dai wane ne to muna godiya ma da samun wannan
to
wato ya bada ya bayani ne akan malamai da kuma sana'o'i iri-iri da ake yi da kowane yake cin su tara ta ɓangarori daban-daban to bari ya yi bayani na har goma sha biyar baba
wai
zan karanta duk wanda ka ji abin da ya faɗa daga ƙarshe
to
kai ma ka shiga ciki wai yake yawwa kuma ni zan karanta su ne a turanci wanda ya sa da turanci zan karanta shi da turanci yanda ya rubuta
haka yake
yace na farko dai yace wai ban haushi wai sai malamin chemistry ban haushi sai malamin chemistry sai iyawa sai malamin computer yawan note sai malamin turanci ingilishi ga cuta ga fadin gaskiya sai malamin biology ga aiki ga surutu kashi 75 cikin 100 daga cikin ɗaliban da suke ajin ba sa gadewa sai malamin lissafi
ko gaskiya saboda inda biyar ma yayi wani akan samu hatta ba din da biyar
hatta fa irin wallahi yace rashin son zuwa aji kuma ga akida sai malamin Islamic study
ko
yace zuwa aji a zauna a kama surutu sai malamin Hausa
to
na karshe da babba na karshe ba wai yace wai na karshe da 15 yace son labari da tsegumi da gani ba a kyalewa sai wanda yake karanta wannan labarin
ya
ga ba da mu ya ga shi ka shi ji ba wannan labari ga tsegumi da ga gani ba a kyalewa sai ka
karanta
karanta wannan labari
sai dai an bincika za a ga ban karanta komai a ciki ba
to samu gaba wannan abu labarin bayani da ban dariya shi ma a shafin mu na sada zumunta Facebook kuma kamar yadda muke faɗa kullun kuna iya aiko mana da labaran ku ko dai ta hanyar email ko kuma a buga shi a shafin mu na sada zumunta Facebook inda muke wallafa wannan shiri to na ga malam Majudi na daga mana hannu sabili da haka Tidus Mujaburki nan yanzu a madadin
baba ya kuma ke ni
alheri yake muku fata alheri da kuma fatan Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Somebody that they want to. 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 Somebody that they want to.